is my honor and lifetime privilege to commission the Mamadi Initiative for families of IDP in Burma and local government area. It is also my honor and privilege to travel in the second phase the construction of Mamadi Initiative for families of IDP in Ghana local government area.
Gwamnan jihar Borno da Rukashi Time kenan kika damada rukunin gidajen nan guda 100 da tajin nan na Afrika Dr. Alhaji Muhammadu Indimiye gida ga yan gudun hijira dake garin Bama da kuma asar saso mai ginin wasu rukunin gidajen guda 100 a garin Gala da za su ma cikin yan kwanakin nan dan tallafa yan gudun hijira da sun boko haram ya daidaita. Gwamnan ya kuma yaba Dr. Muhammadu Indimiye game da irin wannan taimako da yake wa al'umman jihar Borno musamman ma yan gudun hijira da sun boko haram ya raba su da mahallan su da yace suna cikin wani hali na kakani kai.
Alhaji Dr. Mamadi Indimiye donated the sum of $5 million as a presidential fundraising dinner that aims to mobilize the public.
Wace kuwa shekarar 2014 sai da Alhaji Dr. Muhammadu Indimiye ya ware gudunmawan dalar Amurka miliyan 5 a wani taron da ya fa na fadar shugaban kasa da aka shirya don neman hanyoyin da za a bi na tallafa wa matsalan da rikicin Boko Haram din ya shafa. Na kuma tambayi Alhaji Dr. Muhammadu Indimiye game da yanzansa na taimaka wa irin waɗannan al'umma da kuma abin da ke cewa.
A yau a Borno a dai shekaru irin nawa ba wanda ya sani sanin Gala sai dai kaman Gala Diman Dikuwa shine da na bude ido na gan shashen so in Gala tana cikin raina dalili nan na fara kasuwanci na kan je har Gala da kafa ina yaro garin
daga
Maiduguri sometime da keke sometime da damuna in muka fara zuwa mukan yi kwana 30 a hanya ba mu je ba ba wahalar da ban sha ba in Gala shi yasa na ga cewa fa yanzu ya kamata na yi wani abu shine dalili
kamar rukunin gidaje nawa ne za ka kasa a garin Gala
gidaje 100 family 100 yanzu kamar na bama mun samu mutanen da za su shiga already duk mun shirya komai da komai family su 100 mutum 600
kamar ya wani nan rukunin gidaje zai kasance
ne kowane gida da akwai daki uku da falo da bayan gida da kicin
an gina kuma mutanen garin ne ko kuma mutanen da wannan rikicin Boko Haram ya tattara
ba zan iya cewa rikicin wani abu ba mutanen dai da suke da wahala wanda aka rurrusa musu gida ka kokona musu gida wanda suke cikin wahala kuma in ga maka yanzu muka fara
kamar da aka shiga aka rake sa za ka shiga
wannan sai dai ka tambayi office dina amma dai ka san gida 100 ba karamin abu bane kana magana kudi ne yawa
Alhaji Muhammadu Indimiye kenan shugaban gidauniyar Indimiye Foundation ke bayani game da sake so mu gina gidajen nan guda 100 ga yan gurin hijira a garin Gala bayan kaddamar da wasu gidajen guda 100 da aka yi a garin Bama. Haruna Gaudu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.